Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Asabar. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Attorney General din Amurka William Barr je jama'a ya ce ma'aikatar shari'ar Amurka na shirin fitar da wani juyi na rahoton mai binciken musamman kan katsalandan din Rasha mai shafuka 400 wanda ke kunshi da batutuwan sirri wanda za a iya bayyana ma jama'a bayan saka batutuwan sirrin zuwa tsakiyar watan gobe ko kuma kafin nan. A wata wasikar da ya tura ma ciyamomin kwamitocin shari'a na majalisun dattawa da wakilai, ba ya ce mai bincike na musamman Robert Mula na taimaka ma ma'aikatar ta shari'a wajen ciccire batutuwan sirri masu sarƙaƙiya da suka shafi masu taya alƙali yanke hukunci da sauran bayanai na sirri. Ba ya ce bai da niyyar kwarmata rahoton ma fadar shugaban Amurka ta White House don ankarar da shugaba Donald Trump. Yana mai nuni da cewa shugaba Trump ya ba shi damar bayyana rahoton ga jama'a ta hanyar da ya ga ta dace. A yayin da Burtaniya ke ci gaba da zama a sarkafe da alkawarinta na ficewa daga tarayyar Turai ba tare da cimma wani tsarin yin hakan ba, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump a tabakinta ya zaku ya kulla wata yarjejeniyar bar daya ta cinikayya da yantattar Burtaniya. Yan sa'o'i bayan da a karo na uku yan majalisar Burtaniya suka sa kafa suka shure tsarin da aka gabatar na ficewa daga tarayyar Turai din a je jama'a, mai ba da shawara ma kasa kan tsaro John Bolton ya gaya ma manema labarai cewa muddin Burtaniya ta kwaci kanta daga tarayyar Turai, to Amurka a ta bakin sa za ta ci wato za ta jira ta a wurin ta kuma tarbe ta. Ya ce shugaba Donald Trump na tausaya ma Prime Minister Burtaniya mai shan fama wato Theresa May, kuma zai so ya jaddada ma mutanen Burtaniya irin yadda muke marmarin taimaka musu. Wakilan Amurka da China a wurin tattaunawar cinikayya sun samu ci gaba a yayin abinda fadar shugaban Amurka ta White House ta kira tattaunawa ta tsakani da Allah kuma mai ma'ana a birnin Beijing a jiya jama'a, kuma za su ci gaba da tattaunawa a birnin Washington a makon gobe. Bangarorin biyu na kokarin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen harajin da yayi watanni 8 yana addabar kayan China na dala biliyan 250 da take turawa Amurka, da kuma kayan Amurka na dala biliyan 110 da take turawa China. Ana tattaunawar ta wannan zagayen ne a daidai lokacin da rahoton cibiyar binciken tattalin arzikin Amurka ya nuna cewa Amurka ta saki samun karuwar gibi a cinikayyar ta da China a shekara ta 2018. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Burundi za ta ci gaba da katse shirye-shirye daga wasu gidajen rediyo biyu na ƙasa da ƙasa, kuma za ta faɗaɗa matakin ya haɗa da takaita sauran harkokinsu a ƙasar, a cewar gwamnatin ƙasar a jiya jama'a. A wani taro a birnin Bujumbura, shugaban cibiyar sadarwar ƙasar ta Burundi Nesto Bankumgunzi ya ce daga yanzu an haramta ma gidajen rediyon BBC da muryar Amurka shirye-shiryensu a cikin ƙasar nan take. Wannan hani na ba sani ba sabo, wato ba a san illa lokacin da zai ɗauka ba, kuma ya shafi manema labarai 'yan kasashen waje da 'yan kasar da suke aikawa wala da wa kasashen wato gidajen rediyon biyu labarai. a watan Mayu da ya gabata gwamnatin ta Burundi ta dakatar da gidajen wato yada labaran biyu na tsawon watanni 6 mako guda gabanin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan sabon kundin tsarin mulki tun sannan aka daina jin gidajen rediyon biyu suna yada labaran su ƴan ƙasar Algeria da suka bazu kan tituna suna zanga-zangar tsawon kwanaki 6 a jere zuwa jiya jama'a fishin su bai tsaya ga shugaban ƙasar mai laulayi ba illahirin tsarin siyasar ƙasar suke son a rusa saboda suna masa ganin wato abin da yake gurɓatacce kuma mara amfanar talaka
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Barkamu da sake saduwa wannan shiri wanda kin tuna makon da ya gabata mun yi wani bako da yace shiri mai farin jini ba ga na hawan jini
haka yake alheri
shiri mai farin jini ba ga na hawan jini
haka yake to barkamu da wannan safiya
barkamu da asuba to daula bakon da ya gabata mun samu sakonnin auren raki
haka
to muna kare masa addu'a Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
to amin summa amin
To bari kuma yau ma bari mu fara da gaishe-gaishen ko kuma sakonni da muka samu da suka jibinci daurin aure. To wannan wasiƙa ta farko ta hannu ne ta fito ne daga Babayo Jonka yace Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ina son ku mika min sakon gaisuwa ta ga mahaifina Abdullahi Abasa Yankuza sabon barkin kanina akwai wani abin da na lura a wannan wasiƙa daula tunda nake ina jin malam babayo jonka
haka
in aka yi wasiƙa ana sa menene ake cewa wakafi ana sa alamar tambaya ana to wannan tunda aka fara ta aka gama ta haka take kai tsaye baka san lokacin da ya kamata ka gama kiran sunan wani ba baka san lokacin da zaka fara na wani ba haka dai wannan take to zan karanta ta yadda ka aika ta Allah ya sa haka suke kace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ina so ku mika min sakon gaisuwa ta ga mahaifina Abdullahi Abasa Yankuza sabon barki kanina Adamu Tanko da matarsa Umar da Rilwanu da matata maman Ihsan da abokina Sani Mahmud Chindo karofin madaki Sule PC da Abban Isura Musau da dukkan ma'aikatan sashen Hausa muryar Amurka yace daga karshe ina sanar da dukkan yan uwa da abokan arzikin daurin auren yata yau Asabar 29 ga watan 3 da insha Allah a sabon bariki karamar hukumar Turu naku baba ya John ka shi ma kin ga dai na farko ba faɗi ainihin da za a aure na ba faɗi lokacin da za a aure
ba akwai toro a Najeriya ke da na dauka ɗan Niger ne faɗi suke da toro
a akwai toro karamar hukumar Turu a jihar Bauchi
to zan tsokana Aziz Adali toro kenan ko dake kila shi ba san ko garin su bane ko family name ne dai to sai na tambaye shi
toro daga Bauchi daga Jos in kika tashi Jos akan hanyar zuwa Bauchi karamar hukumar Turu eh babban tsohuwar karamar hukuma ce
to nima haka ne ga wani sakon gaisuwan aure ne wanda wakilin sashen Hausa abokin aikin mu Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana inda yake cewa gaisuwan fatan alkhairi zuwa ga anko dan autan yan jarida Nuruddin Isyaku Daza na gidan Radio Prestige FM a Amina wanda za a daura auren sa yau da amaryarsa Sayyada Ramlat Imam da karfe 10 na safe a gidan limamin Gwada dake garin Gwada sai fatan alkhairi ga Malam Adamu Isa wanda shi ma zai aurar da diyarsa Bilkisu a ranar Juma'a mai zuwa 5 ga watan 4 watan gobe kenan ko watan Afrilu insha Allah za a daura auren ne a masallacin Juma'a na unguwar Nasarawa Kwantagora jihar Niger bayan sallar Juma'a haka shi ma Usman Gambo BCJ Kwantagora muna masa fatan alkhairi akan auren sa da za a daura da amaryarsa Jummai a sabon garin Kwantagora a ranar Asabar mai zuwa 6 ga watan Afrilun nan to inda kuma ya kara da cewa Allah ya bar zumunci to Allah ya ba amarya da ango zaman lafiya kuma Allah ya bar zumunci kai ma Mustapha Nasiru ba tsare mu ma muna gaishe ka
to amin su mu amin
malaika na kupende malaika malaika na kupende malaika Nami nifanyeye Itwa na mwenzio Na shindwa la mali sena we Ninge kuowa malaika Na shindwa la mali sena we Ninge kuowa malaika Malaika
bari kuma daula mu je jamhuriyar Niger daga Najeriya daga jihar Niger Najeriya kenan wannan sakon ya fito ne daga hannun Alhaji Yusuf Mamman dan jarida abokin aikin mu yace wato yau abu yan jarida ne sakwani ne
sakwani
mu ma yau nan ba mu ta fita ko ne go aka ce so ne amma san kai
yafi
to wannan sakon ya fito ne daga hannun Alhaji Yusuf Mamman jamhuriyar Niger yace yana gaida Iro Numau da Ali Elbi da Sani Idi a tsibirin Gobir Maradi sai Kwaini da ke garin Bermo da Koro Allah ya sa na faɗa daidai Alhaji Su da Alhaji Sule Dodo mai rigar kaya a binnin Yamai da Malam mai hula tela a binnin Yamai da Alhaji Ahmadu babbar kasuwa binnin Yamai da Asuman dan Kano tela a binnin Yamai da Abdu Dogo na Umarun Gana tela binnin Yamai da Malam Yakubu dan kafin baka dake zaune a binnin Makka Saudiya kasar Saudiya da fatar yana sauraron wannan shiri da kuma Bashir dan Washa a binnin Makka da Abdurrahman dan Ba'u dake binnin Agadas da Malam Ibrahim mai Tireda bakin gidan radio amfani binnin Yamai to wannan sako ne daga Alhaji Yusuf Mamman
to Malam Yusuf kuma muna gaishe ka to bade na garzaya jahar Kano ga Mahmud Kwari nan shi ma yace bai yadda ba sai ya bi layin jirin
layin
jarida ya gaisuwa shi ma sako ne da abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari daga jahar Kano ya aika mana inda yake cewa yana gaishe da Sa'idu Liman Kwari da Aminu Maidawa Fage da Dr. Islana Kanya da Ibrahim Halliru Kanya Jigawa State da Abdullahi Mika'ilu da malami a jami'ar jihar Jigawa da ke garin Kafin Hausa sai Hudu Suleiman na Kano Teachers Board sai Hawwa Eliakub da Dr. Amina Eliakub a AKTH Kano da Barista Amina Umar da Dr. Nasiru Adamu Aliyu sannan kuma har da Professor Mamman Lawani Sufari daga ƙarshe yace yana gaishe da Professor Abdullahi Sufari Rubadu to da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya Mahmud mu ma muna miƙa gaisuwa ta musamman gare ka
eh na kwari kenan mun gode kwarai da gaske labari ya biyo mu da
kawa kai
ya fi sako gashi na ya aika mana tsarabar labarai 20
to haka
yake amma ka ce kafin ai wannan labarin kuma sai gashi ya ci karo da
idan matan bai ba
ita mata mai alaji to bari ai bari mu ba bakon namu abin da za a ga ba waye bakon namu ne
to jama'a assalamu alaikum sunana Shehu Abdullahi Jangebe Turakin Jangebe ma'aikaci a hukumar shige da fice da ke da cibiya ta ƙasa a Abuja wanda nazo America wani aiki ne naga kafin lokacin da akwai lokacin komawa ta sai naga ya kamata in kawo mu wannan fili na
bari ya mutu
mu
ko mun yi dace
saboda fili ne farin jini ko mai maganin hawan jini.
Daula, mu dai ba mu muka fara wannan shiri ba, tsohon shiri ne. Tsohon shiri ne da daddan shiri. Amma ni tunda nake ban taba ganin an yi haka ba. Wannan labarai da kafa har guda 20. Bari mu faro ta. Na farko shine fadan dan Fulani da Balarabe.
Babarbare.
Babarbare. Dan Fulani, fadan dan Fulani da Babarbare. To, babu labari.
Yadda abin ya faru ba?
Yadda abin ya faru.
To, a kasance.
Kuma yadda za a raba fada.
Na'am. Wato abin nan a matsayin da kada ku ce saboda ina ba platinum yi. Abin nan.
Yau da baki ne.
Ya wannan fili sai nake cewa kamata a dan riko muku tsaraba saboda waɗannan fili ne wanda yake yana nishadantarwa kuma nishadi yana dan saukar da abin kamar da ce fili mai farin jini abin nan to ainifin kamar ku ce na dan zo muku da tsaraba labarai har guda 20 aka dan tsokano kafin aka kawo gudunmu wasu to wannan labari na fada wato tsakanin dan Fulani da Babarbare mun sani dai tsakanin Bafulatani da Babarbare abokan wasa ne. To wata rana ana zaune sai Gardama ta shiga tsakaninsu. To abu daga Gardama sai koma fada.
Ta kawo.
Aka kama damba cewa. Kowa gani sai a ce ku kyale su abokan wasa ne.
Ta ake wasa ke.
Ta ake wasa ke.
Ba san ba.
To aka da ku wani tije dai sai ya ga cewa abin fa ya yi nisa. Sai ce kai abin ne ya fi karfin wasa. Sai ya zo raba da ya zo sai ya rike dan Fulani. Bayan rike dan Fulani Babarbare yana ce na huci dai dan samu kansa shine sai yake gaya ma wannan decision cewa ka sake shi ka daina rike shi in dai yanda nake ji shi ma haka yake ji in ka sake shi ni ba zan koma ba shi ba zai dawo ba
kowa da ku
in yanda nake ji shi ma haka yake ji ko ka sake shi ba zai dawo ba ni ma ba zan koma ba
Abu da reni kenan
amma dan bada shi ke wahala tun da shi
sai ya da ku sosai
sai ni shi ma ba zai koma
dan kaji tunda dan Fulani ke bada labarin da Babarbare ke badawa da aka saka zai ce ya ta faru to Alhaji ka kuma ba ka kawo mana tsarabar labarin rigima tsakanin Bazanfare da Bakane
eh na'am
to ya aka ne
to kin san mu Zamfara mu ne yayin gidan karawa
to
sai dai baki kawai da suke da shi amma ba Hausa suke da shi ba to a gurguje bari mu tafi cikin wannan labari na rigima tsakanin Bazanfare da Bakane Bazanfare Bakane ne yake da makoci Bazanfare ana zaune zaman lafiya ana ta wato zama na rishayi to zama yau da kullum an ce tsakanin harshe da hakori ma
aka samu sabani
to a ranar sai rigima ta shiga tsakaninsu kin san abubuwa guda uku ba haushi ya ce a hankali suke shiga kan hanzarta da meka yawa da jin hantsi kana zaune a hankali zai ma kana jin daɗin hali da meka ka tashi ka bar shi da zaman gungume kana zaune har ka je tun da ba filo ne da shi ba taushi inda bai ka to da bakar magana ita ma
lalle ka
ita ma hankali take shigar ka
lalle ka sai ka koma kai ta dani a je a
yi wannan magana ba to haka kin san ko wace nau'i na wai wato yanki na kasar Hausa suna da abincin da suke nasu ne na gargajiya suna martaba shi kaman idan kika ce Zamfara da kin ambaci Hauci an sa abincin Zamfarawa ne kin ce gurasa abincin Kano ne an ce fate abincin zage haka dai
to kuma da muka tsina fa dan wake ne ko
furace
furace ai to ko da dambu wannan ila bata mai da kika kawo ka ai ba
to ranan da rigima ta shiga tsakanin Bazanfare da Bakano shine Bazanfare kin san shi da Hausa da baki ya samu Bakano gaggaya masa magana to magana ta shigi Bakano ya koma gida kasa bacci tun da sassafe ya dawo masallaci kawai sai ka shiga gida zauna kofa da kalin gidansa in yi tuna magana sai hawa yake
lalle kafin ya fai zafi
ya masa zafi da yawa
lalle
makota ko zo ga dace yana kuka sai zamanin rasuwa akai sai ya zauna
sai ya zauna shi
kuma kan kace haka
wuri ya ta cika
a kofa gida ta cika a'a me ya faru sai aka fado ma abokin shi wannan Bakano
mu zan faran kenan.
Abokin Bakano tunda kofar gidansa ne aka taru. Aka ce ana ganin fa
an yi rasuwa na gidan nan.
A gidan abokinka sai ya taso. Da yazo ne ga mutane cinjima kofar gida. Sai shiga gidan. Take tambaya me ya faru? Kace abin sai abin da faru bai lalle sun ga. Abin da jama'a suna tarawa su ma suka aika da tabari a kofar gida jama'a suka zo sauna. To shine sai yazo sai yake tambaya abokinsa. Kin san sunan babar Bakano bai wuce Ubale ko Dalliti.
To.
To shi mai gidan shine abin nan Dalliti.
To.
Yace Dalliti lafiya? Yace yana sai kara abin nan hawaye ke na kuka. Ya mutuwa aka yi ne a cikin kuka sai ce da ma mutuwa aka yi da sauki
sai ke da ko ba ya tawo ba
sai ce me ya faru sai ce a gurasa aka zaga to wannan zagin da aka yi gurasa shine ya bakanta masa da har yake ya kasa barci har yake ta kuka
shine mutane ga mutane sun tare
su mutane da mutane su kin san Bakano baya da shi sai yake tawo ne ha ha hen bazan fare ne yanzu kike haka to wani shi ne rige matsa abin da bazan fare
ai ko ai ko ala da yake rige matsa kan bazan fare da Bakano to dola da kuma bakon da mu daga lokaci ya fara harara masa bili da haka dole mu ja
ko ya ko ba dole mu dinga laluwa ai da bani ya wuce kana mana bayani wannan har zuwa 20
ba mala ai makuna ne makari za a karo ku
don to dole mu ja burki da yanzu a madadin
Dawla Salim
da kuma bakon namu
Shehu Abdullahi Turakin Jangebe
Alheri ke muku fata Alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da Alheri
nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka dan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma izzati shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su ni Sarfi la Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
24 heures sur 24,